It's a wonderful, wonderful world, loving wonderful you. Bla-da-da-dee-da-dee-dee, bla-da-bla-doo-da-da-doo, bla-dee-dee, shoo-doo-bla-da-doo, bla-da-doo, bla-doo-day, bla-da-doo-da-da-doo, bla-doo-doo-blay, bla-da-doo-bla-doo-ba-doo-bay, doo-bla-da-doo-da-da-ba-doo-da-da-doo-blay-dee-doo-da-doo-doo-doo-dow, ba-da-doo-doo-dee. It's a wonderful world, I'm just walking on air. Talk of heaven here on earth, well, I've got much fun in my chair. Haven't got a care. Happy all day through. Wonderful, wonderful, wonderful world, love and wonderful you. Shabba da 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 da